من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس من 27 لتاف الأدب المفرد لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من رسوى هجرة قريبين 56 shekara 1180 da suka shige wannan shine littafi mafi daraja wanda yake karanta da ladabban musulunci kuma wannan darasi yana dauke da bayani akan hadisi na 158 insha Allah yana karanta da mu wasu daga cikin wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam al-bukhari yace hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fubayl عن مغيرة الإمام البخاري يتي محمد بن سلام يبام الأباري شكما يدى شوى محمد بن فضيل يباس الأباري ياكرب حديث لغا مغيرة بن مكسام أبوبي المغيرة بن مكسام أبوبي أنا ساشتكين كانان التابعي أقوي من ينتابعي كما أقوي كانان التابعي عن أم موسى ya karbo wannan hadisi daga ummi Musa wata mata ce da ake kiranta Fakhithatul Kufiya tayi zamani da sayyiduna Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda an Ali salawatullahi alayhi qala sayyiduna Ali ibn Abi Talib yace kana akhiru kalamin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maganar karshe ta annabi sallallahu alayhi wa sallam a duniya ta kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-salata as-salata ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah ittaqullaha fima malakat aymanukum ku kiyaye Allah game da rikon bayi wadanda daman ku ta mallaka muku ku kiyaye Allah wajen rikon bayi wadannan kalmomi guda biyu sune wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam Sayyiduna Ali ibn Abi Talib yace wanda ita ce karshen maganar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum wannan hadisin yana sunan Abi Dawud kamar yadda al-Imam Bukhari ya kawo shi a littafin sa al-Adab al-Mufrad al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi yana Kitab al-Adab Abwab an-Nawm haka nan al-Imam an-Nasa'i al-Imam Ibn Majah al-Imam al-Baihaqi wa ghayruhum kuma wannan wasiyar da sayyiduna Ali ibn Abi Talib ya bada labari cewa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta karshe ita ce jan hankalin al'ummar sa su kula da sallah sannan su kiyaye Allah ta wajen rikon bayi wannan ba sayyiduna Ali ibn Abi Talib ne kada ya ruwaito shi ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kamar yadda aka samu hadisin sayyiduna Ali ibn Abi Talib a littafin al-Adab al-Mufrad فكان في رواية أنس بن مالك دكما أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين حديث يائن قنت باب شكاين صحيح الجامع الصغير حديثنا دبو حدود قديشدا دكما شاشدا بيان تخريج حديث ينا إرواء قليل حديثنا دبو بيود قليل دا سبعين دا توقس فكان فقه السيرة حديثنا قليل بيود دا دا صحيح سنن ابن ماجا حديثنا دبو بيود قليل دا تمانين دا حدود da sahihu targhib hadisi na 2285 wadannan sahabbai mutum uku sayyiduna Ali ibn Abi Talib ummu Salama Anas ibn Malik sayyiduna ali bin abi talib ummu salama da anas bin malik dukkan su sun bada labari cewa wannan ita ce maganar ƙarshe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma lafuzan da suka kawo labarin suna kusan kama da juna cewa kana tabihi wasiyatu rasulillahi na habaratu alwafat lokacin da mutuwa ta iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wasiyarsa wannan ita ce maganarsa ta ƙarshe yugargiru biha bi nafsihi yana cewa as-salat wa ma malakat aymanukum akwai riwaya ta Ummu Salama take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi manzo Allah ya kasance yana fada a rashin lafiyar da ya rasu a cikin sa wannan hadisi na Ummu Salama shi yake tabbatar maka da cewa ba lalle bane ya zama wannan ita ce kalma ta ƙarshe da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle bane amma idan ka dubi lafazin hadisin zahiri yana tabbatar da cewa ƙarshen maganar annabi kenan saboda abinda sayyiduna ali bin abi talib ya faɗa kenan kana akhiru kalamin nabi maganar ƙarshe ta annabi ta kasance amma riwayar Ummu Salama tace kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a rashin lafiyar da ya rasu a cikin sa yana cewa as-salata wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye bayi waɗanda daman ku ta mallaka muku fa ma zala yaquluha hatta yafi ma yafiqu biha lisanuhu Ummu Salama tace manzo Allah bai bar faɗa ba har dai harshen sa yayi nauyi ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma iya furta wannan kalma din wato yana ta maimaitawa har muryarsa ta dushe wannan riwayar Ummu Salama tana sunan Ibn Majah riwaya tana sunan Ibn Majah kitabul janaiz babu ma jaa fi maradi rasulillah hadisi na 1614 yana daga cikin abin da ya kamata mu sani wanda shi yasa za mu ɗan yi bayani kan wannan hadisi kafin mu ci gaba da karatun littafin a wani mako insha Allah sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun ba da labari game da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato daidai ƙarshen wato zamansa a duniya saboda haka kowane sahabi yana ba da labari ne irin abin da shi ya gani ya zama ƙarshe wurinsa amma ba lalle bane ya zama abinda sahabi ya faɗa shi ne ya tabbata ƙarshe din domin haka yasa ba za ka hukunta cewa wannan hadisi na sayyiduna ali bin abi talib shi ne yake tabbatar da maganar ƙarshe da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wasu yoyi da manzon Allah ya yi da dama kafin ya rasu za mu ba da misali da kamar guda uku kowane sahabi yana ba da labarin abinda shi ya ji na ƙarshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane ya kasance manzon Allah ya sake wata magana a bayan rabuwarsu misali na farko shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullah fi maradihi alladhi lam yaqum min annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a rashin lafiyar da bai tashi daga cikin sa ba wato jinyar sa ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah ka la'anci yahudu da nasara dalili ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid saboda sun rike kaburburan annabawansu sun maida su wuraren ibada sun maida kaburburan annabawa sun kuma masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin rashin lafiyarsa a jinyarsa wacce bai tashi daga cikinta ba wannan shi da lafazin Aisha Allah ya kara mata yarda har ma tana cewa laula zalika ubriza kaburuhu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida in ba don wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an fitar da kabarinsa kamar yadda ake bin da sauran mutane da an fitar da kabarinsa wato da an binne shi a makabarta kamar yadda ake bin da sauran mutane to amma ana tsoron kada a maida wurin ya zama wurin ibada hadisin yana sahihul bukhari kitabul janaiz babu ma jaa fi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahihul muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati haka nan sunan nasa'i kitabul masajid musnadul imam ahmad da sunan al-imam ad-darimi a kitabu salat wannan hadisin na ummu na aisha Allah ya kara mata yarda sannan Abdullah ibn Abbas shi ma ya ba da labarin wannan abin da Aisha ta faɗa, Allah ya kara musu yarda. Abdullah ibn Abbas shi ma hadisinsa yana sahihul Bukhari kitabu salati da kuma sahihul Muslim da sunan Nasa'i yana kitabul Masajid. Yanda Aisha ta faɗa hakanan Abdullah ibn Abbas shi ma ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyan da bai tashi ba ya faɗi wannan magana, yana cewa Allah ya la'anci Yahudu da Nasara saboda sun rike kaburburan annabawansu sun maida su wuraren ibada, sun maida su wuraren ibada. To akwai riwaya ta uku, ita ce ta Jundub bin Abdullah al-Bajal. Shi Jundub shi ya tabbatar da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kaga duk suka basu ayyana da Aisha da Abdullah bin Abbas, wato riwayar da suka kawo basu ayyana lokacin ba, amma shi Jundub bin Abdullah al-Bajali sami'an nabiyya qabla an yamuta bi khamsi, shi yace ya ji annabi ya faɗa kafin ya rasu da kwana biyar. Kaga shi sai ya ayyana ga lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana. Wa huwa yaqul, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala kusani wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid, wadanda suka gabace ku ahlul kitabi sun kasance suna rikon kaburburan annabawa, kaburburan mutanen kwarai, sai su maida su su zama masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa sahabbansa, wadanda suka gabace ku ahlul kitabi, idan aka samu wani mutumin kwarai ya rasu, babban mutum mai addini ko malami ko wani mai kulawa da ibada, idan ya rasu sai su maida kabarinsa ya zama masallaci. Idan aka samu annabin Allah ya rasu sai su maida kabarinsa ya zama masallaci. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kusani fala tattakhidul qubura masajida, kar ku yadda ku riki kaburbura su zama masallaci. Inni anhaakum an zalika, ni fa ina hana ku yin haka. Hadisin yana sahihu Muslim kitabul masajid hadisin 532. Kaga wasiyar da manzon Allah ya faɗa anan, in baka samu hadisin Jundub bin Abdullah al-Bajali ba sai ka dauka ai wannan ita ce maganar manzon Allah ta ƙarshe, tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar ne fi maradihi alladhi lam yakum min, a rashin lafiyan da bai tashi ba, jinyarsa ta ƙarshe ya faɗi wannan magana. Kaga in ka ji za ka ɗauka ita ce ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe, amma Jundub bin Abdullah al-Bajali sai ya tabbatar da la kwanaki biyar suka rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya faɗi wannan magana. Amma dai duk cikin rashin lafiyarsa ne, a jinyarsa ya faɗi wannan magana, tunda ya ɗauki lokaci yana jinya. Al-Imam an-Nawawi a sharhin hadisi sharhu sahihi Muslim juz'i na biyar shafi na 14 kuma ya faɗi wannan maganar har ilau daidai yadda ya faɗi ta a sharhu sahihi Muslim, ya faɗa a littafinsa al-Majmu'u sharhul Muhazzab mujallal na biyar shafi 269. Yace malamai suna cewa innama nahan nabiyyu an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairihi masjida, abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga wannan nasiha. Kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam alamar karshen rayuwarsa, saboda haka manzon Allah ya dinga abubuwa na karantarwa ga sahabbai irin abinda zai iya biyo baya, irin abinda zai iya biyo bayan rasuwar shi, saboda haka yake gargadin sahabbai akai. Kwana biyar, kwanaki biyar suka rage wa manzon Allah ya bar duniya, yake gaya ma sahabbai cewa ku sani ga abin da ke aukuwa zamanin da, to ku kar ku yi. Bai tsaya haka ba ma, sai da yace inni anhaakum an zalika, ni na hana ku yin haka. Kaga wannan ya kawar da dukkan wani tawili da zaka yi wa maganar manzon Allah. Idan ma akwai wani fahimta da zaka yi, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya katse hanzari ya tabbatar da cewa ya hana. Ba daidai ba ne saboda mutum ya rasu, babban mutum ko wani mai addini, a mayar da kabarinsa ya zama masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Saboda me? Saboda idan ma akwai wanda za a yi ma haka, farko shine shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa malamai suke cewa abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rike kabarinsa ko kabarin wani ya zama wurin ibada, khaufan min al-mubalaga fi ta'zimi, saboda tsoron kada a tsananta girmama shi kansa annabi fiye da matsayinsa, ko a kai ga girmama malami fiye da matsayinsa. Duk inda malami ya kai ga girma, akwai iyakan girmar da zai samu, ba zai yiwu a bashi haƙƙin Allah ba. to idan kuwa ba a kula ba aka mayar da kabarin malami ya zama wurin ibada, sai a koma bautan malami a bar bautan Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa al-Imam Nawawi yace fa rubbama adda zalika ila al-kufri, hakan yana iya kai mutane ga kafirci. Za a wayi gari mutum yana kokarin ziyartar masallaci ba don yayi ibada ba, sai don ya roki kabarin malamin da aka binne a cikin wannan masallaci. Idan aka koma roƙon malami matacce da ke binne a masallaci, kaga an yi shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala, domin addu'a ba a yin ta ga kowa banda Allah. To shine abin da al-Imam Nawawi yake faɗa, kama jarali kasirin min al-umamil khaliya, yace wannan abu ne wanda ya auku ga al'umomi da yawa waɗanda suka gabata, kamar yadda manzon Allah ya gaya wa sahabbai, inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Wannan abu ya riga ya auku a zamanin da an samu waɗanda suke riƙon kaburburan annabawa su mai da su wuraren ibada. Saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, aka binne shi ɗakin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, al-Imam Nawawi yace wa lam mahtajati as-sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wattabi'una ila ziyada fi masjidi rasulillah. Lokacin da bukata ta kai za a ƙara faɗin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yawan mutane a bayan rasuwar manzon Allah, al'umma ta karu, musulunci ya ƙara faɗaɗa. Saboda haka ana son a ƙara faɗin masallaci, ina kafuran muslimuna wamtaddati ziyada ila an dakhalat buyut ummahatil mu'minina fi. Saboda haka sai aka shigar da gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci. Daga cikin waɗannan gidaje akwai hujratu Aisha, wato ɗakin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, madfinu rasulillah wa sahibaihi Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma, inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar, ɗakin Aisha ne, Allah ya ƙara mata yarda. To saboda kokarin za a ƙara faɗin masallaci, aka shigar da gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam har da na Aisha ne. To amma sahabbai sai suka yi hikima, banu alal qabri italan murtafi'a, kabarin sai aka yi mai wata katanga mai tsawo, mustadira hawlahu, wannan katanga ta kewaye kabarin, li Allah ya buhara fil masjid, saboda kada ma wato kabarin ya bayyana cikin masallaci. Fa yusalli ilayhi al-awam wa yu'addi ila al-mahdur, har a wayi gari mutane suna fuskantar sa suna sallah, an koma ga abinda manzon Allah ya tsawatar kada a aikata ne. Saboda haka sahabbai suka yi hikima, kuma banu jidarain min ruknay al-qabr shamaliyyain, ta gefen kabarin ta arewa aka gina wasu wato katanga guda biyu, aka karkata ta yanda ba yanda za a yi mutum ya fuskanci kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga sun yi hikimar raba kabarin da masallaci. To wannan shine misali na farko wanda nake na so in gabatar don ka gane cewa sau da yawa sahabi yakan faɗi magana, maganar da yake faɗa akan cewa ita ce maganar ƙarshe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sharadi bane ya zama wannan ita ce magana ta ƙarshe din. Misali na biyu shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyami, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin ya rasu da kwanaki uku, wato saura kwanaki uku manzon Allah ya rasu, yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kada ku yarda dayan ku ya bar duniya, kada ku yarda wani daga cikin ku ya mutu face yana kyautata ma Allah zato, kar ku musulmi ku yarda ɗaya daga cikin ku ya bar duniya face yana mai kyautata zato ma Allah mai buwaya da dukkaka. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha, babul amri bi husni dhanni billahi ta'ala. Haka kuma sunan Abi Dawud kitabul janaiz, da kuma sunan Ibn Majah kitabul zuhdi, da musnadul Imam Ahmad. Kaga wannan sai ya zama wasiya ce da ta dace da mahallinta. Jabir ya faɗi lokacin, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wasiya ne kafin ya rasu da kwanaki uku, wato saura kwanaki uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Nan ma akwai alama da take nuna cewa Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam matsowar ajalinsa, saboda haka yake karantar da mu abin da ke da alaka da mutuwa. Kafin ma manzon Allah ya rasu, yana da karantar da mu yanda ya kamata ma mu rasu din. Ku duba hikima irin ta wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya rasu, Allah madaukaki ya mai ishara saboda haka sai ya karanta da mu, idan muna so mu yi kyakkyawar mutuwa, to ga abin da ya kamata mu rige. Kada ɗayan ku ya rasu face yana kyautata ma Allah zato, wato kai kokari ka zama kana kyautata ma Allah subhanahu wataala zato lokacin mutuwarka. Kar ka yadda ka mutu kana mummunan zato ga Allah subhanahu wataala, saboda Allah tabaraka wataala ya sanya ka'ida game da ita wannan rayuwa, ya sanya ka'ida game da ita wannan rayuwa. Kamar inda malamai suka yi sharhin wannan hadisin, daga cikin su akwai al-Imam an-Nawawi ya sharhu sahih Muslim juz'i na 17 shafi na 209, yace qala al-ulama hadha tahzirun min al-qunut wa hassun ala ar-raja'i inda al-khatimah. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana gargadin mu kada mu yanke tammani, kada ka yarda ka yanke tammanin rahamar Allah lokacin mutuwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu mu zama masu fata, masu kyautata fatan za mu samu kyakkyawar makoma wajen Allah a lokacin mutuwar. Al-Imam an-Nawawi ya bada misali da wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadisul qudsi, wanda Allah madaukake yake cewa ana inda zanni abdi bi, ne ina wurin da bawa na ke zato na. Yanda kake zaton Allah haka zaka tarar da shi. Wato Allah tabaraka wataala lokacin da ya halicci duniya sai ya mata ka'ida. Wannan ka'ida ko Allah bai sabawa, Allah bai saba ka'idarsa. Wannan ka'idar ita ce yanda ka dau Allah haka zaka tarar da shi. Yayi maka wannan ka'ida, saboda haka sai ya kyale ka da yadda zaka zaba ma kanka wato karshe. Allah ya sa mu kyakkyawan karshe. Kamar wani hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Al-Imam an-Nawawi ya bada misali da waɗannan hadisai, yace to malaman sunna suna kafa dalili da hakan da cewa abinda ake so da kai shine ka zama mai fata ka samu rahamar Allah, ka zama mai fatan ka samu yafewar Allah, amma kada ka saki jiki da cewar sai lokacin rasuwanka zaka kyautata fata ga Allah. Su malamai suna dubawa da lokacin da shi kansa manzon Allah ya faɗi wannan magana, abinda ya rage masa a duniya kwanaki uku, kamar yadda Jabir ya bada labari. Kaga ya kusa ƙarshen rayuwarsa, yake ba mu darasin yanda ya kamata mu zo ƙarshen rayuwarmu. Amma yaya farkon rayuwar kuwa ya kamata ta kasance? Saboda haka wato kyautata zato ma Allah yana zuwa ne a ƙarshen rayuwa. Amma idan ana cikin hali na lafiya fa, yakunu kha'ifan rajiyan wa yakuna nisawa, ya zama kana mai tsoron haduwarka da Allah, kana mai fatan ka samu rahamar Allah a rayuwarka. Kar ka saki jiki da cewar ai kai zaka samu tsira, wannan kuskure ne. Sannan kar ka yanke tammani zaka samu tsira idan kana da lafiya kenan. Idan rashin lafiyar yazo ya kai ga ajali, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace karin jayar da fatan, kyakkyawar fatan haduwarka da Allah wato akan tsoron ba za ka samu kyakkyawar makoma wurinsa ba. Don haka ana duba lokacin da ya kamata ka kyautata ma Allah tabaraka wataala zato, shine zama a ƙarshen rayuwarka. Wannan ita ce wato fahimtar da malamai da dama suka bayar kan wannan hadisi, yace fa idza danat amaratul mauti, amma idan alamomin mutuwa sun matso. Saboda idan mutum yayi jinya ta yiwu zai iya gane alamar rabuwansa da duniya, alamomi sun matso. Saboda jinya ta ki cinyewa, sannan kai kanka jikinka ya baka cewa wannan rashin lafiyar da alama fa ba za ka tashi ba. To a irin wannan yanayi inda alamomin mutuwa suka bayyana, gallabar raja'a, sai mutum ya rinjayar da kyakkyawar fata. Me ya dalili? Saboda ai da lokacin kana da lafiya kana da kuzarin da zaka yi ibada, amma yanzu da jinya ya cinye ƙarfinka ibada ma ba za ka iya ba. To ibada guda sai aka sa maka a zuci, ita ce ibadar zuciya. Tunda jikinka yanzu ba za ka iya tashi ka yi salloli ka yi ibada da sauransu ba, amma zuciyarka fa komai tsananin ibada ai tana iya aiki. Wani aiki ake so ka yi, ka kyautata fata a cikin zuciyarka cewa abubuwan da ka yi masu kyau a rayuwarka din nan insha Allah za ka samu rabo a kansu a bayan mutuwarka. Kaga nan ma sai ya zama daɗin wato dama ce aka baka na daɗa kusantar Allah, daɗa kyautata ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda ibadar zuciya ita ma ibada ce, kyautata zato ma Allah shi ma ibada ne. Fastuhibba ihsanu dhanni al-mutammin lil-iftiqari ila Allah ta'ala wannan yasa ake son mutun ya zama yana kyautata zato ga Allah saboda wannan kyautata zaton yana sa ma tunanin kana da bukata wajen Allah kana da bukata gurin Allah saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yub'asu kullu abdin ala ma mata alayhi ana tayar da kowani bawa akan halin da ya mutu a kansa kuma hadisin yana sahihu muslim kuma al-imamu muslim sai ya kawo su a jere al-imamu muslim ya kawo su a jere ولهذا أقبه مسلم الحديث الأول دون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كوكوتة تزتو لوكة متوى سنن سيكاو حديثي زا أتاد متون أكان أبين دي متو أكانسا سبو داكا معلمش كي تشوى معنسا يبعصو على الحالة التي مات عليها زا أتاير دي متون أكان حال دي متو ينا كانتا ينا كما دون حديثي دا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشوى ثم بؤسوا على نياتهم sannan za a tayar da mutane ne a kiyama bisa niyoyin su wato abin da cikin zukatan su wannan shine sharhin al-Imam an-Nawawi wanda yayi wannan hadisi na Jabir bin Abdullah sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-Imam Muhammad bin Abdullah at-Tibi shi ma yana cikin malamai malaman hadisi ya rasu hijira na da shekara 744 da 43 shekara 693 da suka wuce yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato magana ce ta hikima domin yace kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato ma Allah hikimar ita ce lokacin da kuke da lafiya ku kyautata aiki saboda ai wanda ya kyautata aiki yana da lafiya shine wanda zai kyautata zato a lokacin mutuwa idan baka kyautata aiki kana da lafiya ba ba yanda za a yi kai wa Allah kyakkyawan zato a lokacin mutuwa saboda ai abinda ka gabatar shine zaka samu sakayya akai a ranar kiyama saboda haka hikimar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ahsinu a'malakum al'ana ku kyautata ayyukanku a yanzu hatta yahsuna dhannukum billahi indal maut idan kun kyautata ayyukanku a yanzu to lokacin mutuwar ku zaton ku zai yi kyau saboda zaka riga tunani eh lalle da fa na gina masallaci na karantar da addini na yi kaza lokacin kana da lafiya kai ai to yanzu da mutuwa ta zo sai ka riga fatan wadannan abubuwa da ka aikata din Allah ya sa ka samu rabo akan su fa inna man sa'a amaluhu qabla al-maut yasu'u dhannuhu inda al-maut wannan malami yace mutumin da aikin sa bai yi kyau ba lokacin da yake da rai to lokacin mutuwar sa ko dole ne zaton sa ya zama mara kyau kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani wanda ya bar wasiya idan ya mutu a kona gawarsa saboda bi yana ga yayin yaransa saboda shi bai gabatar ma kansa wani aiki ba duk wani abin da Allah ya ce kar ai ya aikata ya saba ma Allah saboda haka yana ganin haduwarsa da Allah ba za ta zama mai sauki gare shi ba don haka yasa ya bar wannan wasiya yana nuna cewa wanda ya kyautata ayyukansa lokacin yana da lafiya shine wanda yake kyautata zato a lokacin mutuwa don haka yanzu ne kake da wannan dama Allah ka samu yi amfani da ita malamai suna cewa kyakkyawar fata da tsoron Allah kaman fukafukai ne ga rayuwa ta musulmi kaman tsuntsu ne mai fuffuke biyu bai yiwuwa tsuntsu ya tashi da fuffuke guda bai yiwuwa saboda haka ba zai yiwu ka dogara da cewa kai aikin da kai zai tseratar da kai ba fuffuke guda ne dole ka ji tsoron ba mamaki aikin da kayin Allah bai karba ba komai kyan aikin naka a idanunka ba mamaki Allah bai karba ba saboda aiki yana da sharuɗa kuma ba lallai bane ka san waɗannan sharuɗa din sun karbu wajen Allah ko ko bus karbu ba don haka yasa komai kyan aikinka dole ka zauna da tsoron Allah tabaraka wataala dole ka zauna da tsoron aikin naka din nan bai karbu ba saboda ka a rayuwarka karkarin jayar da gefe guda karin jayar da gefen fatan ayyukanka za su tseratar da kai wannan kuskure ya saba ma aqidar ahlus sunna sannan karin jayar da gefen tsoro kai halakakke ne ba za ka tsira ba wannan ma ya saba ma aqidar ahlus sunna sai dai me ka zama tsakanin bainal khawfi war raja kana tsakanin tsoron Allah kana kuma fatan ka samu rahamar Allah aikin nan da kake karka yanke tammanin Allah bai karba ba sannan karka hukunta ma kanka cewa Allah ya karba to idan mutun ya tafi da rayuwarsa akan haka ya tafi daidai sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai idan mutuwa ta zo kusa shine sai manzon Allah ya ce ka rinjayar da kyakkyawan zato ma Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine bayanin da malamai suka yi wanda in ka duba Aunul Ma'bud, sharhin Sunan Abi Dawud da sharhin Sahih Muslim, saboda waɗannan malamai duka sun ruwaito hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, Allah ya kara masa yarda. Anan al-Imam An-Nawawi yake cewa ko da dai an ce mutum ya rinjayar da kwadayin zai samu kyakkyawar sakamako wajen Allah, amma a hakan hatta lokacin mutuwan ba so ake ya zama yayi watsi da tsoron Allah din ba, ya zama dai baka rabu da tsoron Allah ba, amma dai kana rinjayar da cewa abin nan da zaka ka gabatar na alkhairi akwai fatan zaka samu sakamako a kansa. Wannan shine abin da Ibn Baz yayi bayani akai a littafin sa Fatawa Nurun Al-Darbi, yace fal wajibu al-khawf war-raja, wajibi ne zama musulmi yana tare da tsoro da fatan samun rahmar Allah. Yarju rabbahu wa la ya'as, kada mutun yanke tamani na samun rahmar Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yaqnut wala yakhaf, yace yakhafu uqubatahu, mutun ya rika tsoron uqubar Allah tabaraka wa ta'ala. Yakhafu dhunuba wa sharraha, hakaza almu'min, haka mu'mini ya kamata rayuwarsa ta kasance. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jama'ati qatiba, wanda ita ce ainihin maganar ahli sunna wal jama'a baki dayan su, wato rayuwar musulmi gaba daya ya zama kana tsakanin wato fatan zaka samu rahmar Allah da kuma tsoron haduwa da azabarsa. Yajibu ala almu'min an yasira ila Allah bayna alkhawfi warraja hatta yalqa rabbahu, wajibi ne zama kana tafiya akan wannan salo na rayuwa, kana tsoron haduwarka da Allah, kana fatan ka samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine in ka dubi tarihin magabata haka zaka tarar. Kamar misali al-Imam Shafi'i, yanda al-Imam al-Muzani ya bada labari yace dakhaltu ala Shafi'i fi mardi mautihi, na shigo al-Imam Shafi'i lokacin da yake rashin lafiya na ajali, da na shigo masa fakultu lahu sai nace mai kaifa asbahta, taya ya kawai gari. Wannan kalma taya kawai gari tana daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maimakon ina kwana, ya kawai gari. An yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, an yi wa sahabbai, an yi wa tabi'ai, manyan malamai, kaifa asbahta ko kaifa amsaita, wannan babu laifi, ba shi da lafiya. Ɗaya daga cikin almajiran sa ya shigo wurin sa, kaifa asbahta, ya kawai gari. Fa kala sai ya ce asbahtu min ad-dunya rahila, na wayi gari da shirin mai barin duniya. Wali ikhwani mufarika, sannan na wayi gari da shirin rabuwa da ƴan uwana. Wali ka'sil maniyati shariba, na wayi gari da tunanin wato zan kwankwadi ainihin wato ajalina a yau, wato ajalina yau ne zan same shi. Wali su'i a'mali mulaqiya, na wayi gari da tunanin yau ne ranar haduwa da ayyuka na marasa kyau. Wa 'ala Allahi warida, yau ne ranar da zan wato tafi ga Allah tabaraka wa ta'ala, gamuwa ta ita ce fala adri ruhi tasiru ila jannati fa uhanni'uha, shin raina aljanna za ta tafi in yi mata murna, shin aljanna ne idan na mutu raina aljanna za ta tafi, fa uhanniha ya zama ina wa raina murna, au ila nari fa uaziha, ko kuwa wuta ne raina zai tafi ya zama ina mata ta'ziya kafin ma in mutu. Sannan sai al-Imam Shafi'i ya fashe da kuka, sai ya rera wasu baitoci yana cewa falamma qasa qalbi wa baqat mazahibi ja'altu ar-raja minni li afwika sullama, wato yana cewa lokacin da zuciyata ya zama ta yanke dukkan tamani na rayuwa, mafita gaba daya ya kure, likitoci sun yi abin da za su yi an gagara, domin idan ajali ya zo magani bai tasiri, duk dabara ta kare. Al-Imam Shafi'i yake ce ma Allah, to an iso wannan gaban da fa dabara ta kare, to ba abin da ya rage min a yanzu sai dai fata, kyakkyawan fatan nan shine wanda na sa ya zama tsani na zuwa gare ka ya Allah. Wato kyakkyawan fata da nake maka shine tsanin da zan taka in iso gare ka in samu tsira. Ta'azama ni dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka azama, in da duba zunubaina sai in ga zunuban sun yi girman gaske, zunuban suna da yawa ya Allah. In ji al-Imam Shafi'i babban malami, to mu kuma fa, yace idan ya dubi zunubansa sai ya ga zunuban suna da girman gaske, To amma fa inna auna da yafewarka sai in ga yafewarka tafi girma ya Allah. To kaga hikimar da al-Imam Nawawi yake cewa rayuwar mumini a haka take tafiya. Ba za ka yanke tamanin rahamar Allah ba sannan ba ka hukunta ma kanka samun aljanna ko mikin aikinka. Idan da a ce wasu za su hukunta ma kawunansu aljanna to wallahi da waɗannan malamai ne. Saboda duniya ta ba da shaidan mutanen kwarai ne sama da shekara dubu. Sama da shekara dubu an tabbatar da waɗannan malamai, malamai ne na kwarai. Amma duk da haka kaga yadda suka rabu da duniya suna tsoron haduwarsu da Allah. Allah ka kyautata ƙarshenmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kace kana akhiru ma ahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala. Ƙarshen abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ya faɗa masahabbai, wato shine yace musu la yutraku bi jaziratil arab dinana, kada abar addini biyu a ƙasar Larabawa. Wannan hadisin yana musnadul imami Ahmad da littafin al-Imam Tabarani. Akwai hadisin Abu Ubaida wanda shi ma ya tabbatar da wannan. Aisha tace ƙarshen maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kamar alƙawarin da manzon Allah ya yi masahabbai shine a bayan ya rasu kada a bar wani addini, kada a samu addini biyu a ƙasar Larabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan. Akwai hadisin Abu Ubaida bin al-Jarrah shi ma yace akhiru ma takallama bihi Rasulullah, ƙarshen maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhriju yahuda al-Hijaz wa ahla najran min jaziratil arab, manzon Allah yace ku fitar da yahudawa da nasara mutanen najran daga kasar Larabawa. Sannan sai yace wa inna shiraran nas nasun yattakhizuna al-qubur masajid, mafi sharrin mutane sune wadanda suke rikon kaburbura su mai da su wuraren ibada. Wannan hadisi ya taho ta fuskoki da dama, ya samu isnadi, ya samu riwaya mai yawa. In ka duba at-tamhid na Ibn Abdul Barr, daga ciki akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, kamar yadda Aisha ta bada labari, Abu Ubaida ibn Jarrah ya tabbatar, Abdullah ibn Abbas shi ma ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa la yabqa yanna dinani bi ardil arab, ba a barin addini guda biyu a ƙasar Larabawa. Wato kada a kyale a samu addini guda biyu a ƙasar Larabawa. Hadisin yana a Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi, yana sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 4617. Hakanan littafin Muwatta na al-Imam Malik, kitabul Jami' babu fada'il al-Madina, hadisi na 1651. Al-Imam Malik ya tabbatar da cewa wannan alƙawarin da Aisha ta faɗa, Allah ya kara mata yarda, domin ta ce kana akhiru ma ahida Rasulullah, ƙarshen alƙawarin nan da manzo ya yi da sahabbai bayan ya rasu kada su bar addini, kada a samu addini biyu a ƙasar Larabawa. Sayyiduna Umar bin al-Khattab shi ya tabbatar da wannan wasiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik yace wa kad ajla Umar bin al-Khattab yahuda Najran wa Fadak. Sayyiduna Umar shine wanda ya kori Yahudawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Wannan yana buƙatar bayani mai tsawo, amma a takaice yana daga cikin hadisai waɗanda idan ka ji za ka ɗauka ita ce wasiyar ƙarshe. Don kamar yadda Aisha ta ce kana akhiru ma ahida Rasulullah, kamar yadda Abu Ubaida ya faɗa akhiru ma takallama bihi Rasulullah, kaga sai ka ɗauka ita ce maganar ƙarshe, alhali ba haka ba ne. Wato a cikin jinyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, wato jinyar da ya yi a cikinta ne ya yi wannan wasiya ga sahabbai. Saboda haka ana samun ire-iren waɗannan hadisai. Shi sahabi zai zama abin da ya ji kenan na ƙarshe daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ɗauka ita ce maganar manzon Allah ta ƙarshe, sai ya bada labari. Amma malaman hadisi sun tattaro duka ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalmar Annabi ta ƙarshe ita ce ta zo cikin hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, ba kamar yadda hadisi ya zo cikin Al-Adabul Mufrad da muka karanta ba. Kalmar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ba wannan kalma da ta zo cikin hadisin as-salata as-salata ittaqullaha bima malakat aymanukum, domin idan aka ce karshen magana yana nuna cewa daga ita Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake furta wata kalma ba, kamar yadda Ummu Salama ta faɗa cikin hadisin ta tace hatta ma yafibu biha lisanuhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salata wa ma malakat aymanukum, yana ta faɗa har aka waye gari harshen sa baya ma iya furta kalma. Kaga zaka dauka, na'am, ita ce kalma ta karshe la. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ai ya dade yana jinya, saboda haka idan ya faɗi magana yana iya samu ya suma, in ya sake tasowa Allah ya bashi damar magana zai sake wata, amma wanda ya ji wancan magana zai dauka ita ce ta karshe. Amma hakikatan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe ita ce Allahumma rafiqal a'la, wanda shine yazo a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah ina roƙonka rayuwa mai sassauci mafi ɗaukaka, wato ina roƙonka rayuwa mai sassauci mafi ɗaukaka, wanda akan haka ma al-Imam al-Bukhari ya rubuta babi, saboda ya yanke gardama, saboda al-Imam al-Bukhari ya yanke maka gardama wacce kalma ce ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe a rayuwarsa. In ka duba al-Jami'u sahih, kitabul magazi, yasa babu akhir ma takallama bihi an-nabi. Kaga al-Imam al-Bukhari shine mai littafin al-Adabul Mufrad, shine mai littafin al-Adabul Mufrad, shi ya kawo hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, wanda sayyidina Ali yake cewa akhir ma takallama bihi an-nabi akhir kalamin nabi, maganar kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe. Amma duk da haka a littafin sa al-Jami'u sahih sai ya rubuta babi akhir ma takallama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ƙarshen kalmar da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙarshen kalmar da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi babi akai, sannan sai ya kawo hadisin Aisha. Wato Aisha Allah ya kara mata yarda tana bada labari, saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana jikinta, saboda haka ita ce za ta tabbatar da wace kalma ce ta fito ta ƙarshe daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta bada labari ta ce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da lafiya, kana nabiyyu yaqulu wa huwa sahihun, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da lafiya yana gaya mana cewa innahu lam yuqbab nabiyyun hatta yara maqadahu min aljannati thumma yukhayyar, ba a taba karban ran wani annabin Allah ba sai an nuna mar mazauninsa a gidan aljanna. Kafin mala'ika ya karɓi ran annabin Allah zai nuna mar ga mazauninka a cikin aljanna, thumma yukhayyar, sannan sai a bashi zabi me ka gani a tafi yanzu ko a kyale ka sai gaba, banda annabawa ba masu wannan gata. Sannan a bashi zabi, kana son a tafi ko ko a dan kyale ka, kana da bukatar rayuwa. To Aisha ta ce falamma nazala bihi, lokacin da wato zahin mutuwa ya sako gare shi, wa ra'suhu ala faqizi, cinyar Annabi sallallahu kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga cinya ta, kaga tace gushi alaihi, lokacin sai ya suma, suma a faka daga baya sai ya farfado. Fa ashkhasa basarahu ila saqafil bayt, sai manzo Allah ya kore idan sa rufin dakin, wato rufin dakin yake kallo, kuma kala sannan sai ya ce Allahumma rafiqal a'la, ya Allah ina roƙonka wato mafi sassauci mafi ɗaukaka. Fa kuntu da naji wannan kalma ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai nace idan la yaktaruna, ashe kenan Annabi ba zai zabi zama da mu matansa ba, wato bai zabi zama da mu matansa ba, don dama ya gaya mana duk annabin Allah kafin a karɓi ransa ana nuna mar mazauninsa a gidan aljanna, sannan a bashi zabi. Kaga yanzu an nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazauninka gidan aljanna, kuma ga ka yanzu a cikin matanka, wanne ka zaba? Da manzon Allah yake ar-rafiqal a'la, sai Aisha ta ce to kaga bai zabe mu ba, wato bai zabe mu matansa ba. Wa araftu anna al-hadith alladhi kana yuhaddisuna wa huwa sahih, sai na gane wancan hadisin da manzon Allah yake karantar da mu lokacin yana da lafiya, lokacin annabi yana da lafiya yake karantar da mu, to bata gane fassaran wannan hadisin ba sai da manzon Allah ya faɗi wannan magana, ta ce oh to amma game da cuta da ta shafe shi, ko ta yakan ce adhibil ba'sa rabban nasi, ka kawar da wannan cuta ya Allah mahalicin mutane, ishfi wa anta shafi, ka warkar, kai ne mai warkarwa, la shifa'a illa shifa'uka, babu waraka face taka, shifa'an la yugadiru sakma wa rakad da bata kyale cuta. To wannan wato addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta, yakan yi ta yana shafa jikin mara lafiya ko ya shafa jikinsa shi kansa. Tace falamma saqala rasulullahi fi marabihi, lokacin da jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi a wannan jinya alladhi mata fi, akhastu bi yadihi, sai na dauki hannun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, faja'altu ansahuhu biha wa aquluha, sai ina shafa mas jikinsa da hannunsa, ni kuma ina wannan zikirin da yake, wannan addu'an da yake, ina shafa jikin Annabi da hannunsa, saboda idan ta shafa jikin Annabi da hannunta kamar hannun nata shine mafi albarka, la sai ta ga ai albarkan da Allah subhanahu wataala ya saka a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi albarkan da Allah ya sa a jikinta. Saboda haka sai ta dauki hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafa jikinsa da hannunsa, amma tana wannan addu'a din, kaga tana mar addu'a kenan, ya Allah ka warkar ko. Qala, tace fa naza aidahu minni, sai manzo Allah ya fisge hannunsa. Summa qala, sai yace rabbi gfirli, ya Allah ka gafarta min, wa alhiqni birrafiqil a'la, ka sadar da ni da rayuwa mafi sassauci wato mafi daukaka. Qala, tace fa kana hada akhira ma sami'tu min kalamihi, wannan ita ce ƙarshen maganar da naji ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma nan ma kaga tana nuna cewa ba iyakar abin da Annabi ya faɗa ba kenan, sai dai iyakar abin da ita ta iya ji, saboda shi mara lafiya ba kowaye yake iya jin maganarsa ba, ba kowaye yake iya jin maganarsa ba, domin idan ciwo yayi tsanani harshe yana nauyi, ta inda mara lafiyan ko yayi maganar kai da kike kusa ba za ka ji ba. Saboda haka tace ƙarshen irin abin da na iya ji ya fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Musnadul Imam Ahmad, Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fisge hannunsa daga wajen Aisha, sai yace as'alullaha ar-rafiqal a'la al-as'ada, kaga kamar amsa ne na addu'an da ita Aisha take mar, ita tana addu'a Allah ka bashi lafiya, Allah ka warkar da shi, dan babu mai warkarwa in ba kai ba, kai ke warkar da cuta da ba warkar ka bata kyale wata cuta. Shine sai manzo Allah ya fisge hannunsa sai ce, a'a, ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ar-rafiqal a'la, rayuwa mafi sassauci, mafi daukaka, al-as'ada, mafi dadi, wato ba saukin da kike nema min nake so ba, a'a, ni abinda nafi so shine rayuwa mafi sassauci wajen Allah tabaraka wa ta'ala. A wata riwaya tace ugmiya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya suma, wa huwa fi hijri, yana wato kan cinya da, faja'altu amsahu wajhahu, sai ina shafa fuskansa, wa ad'u lahu bishifa, ina masa addu'a Allah ya warkar da shi. Kaga wannan ya tabbatar da ina ne take shafawa a jikin nasa, ta dauki hannunsa tana shafa mar fuska, tana roƙon Allah ya bashi sauki. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, la, manzo Allah ya ce, a'a Aisha, bal as'alullaha ar-rafiqal a'la al-as'ada ma'a jibril wa mika'il wa israfil sallallahu alaihi, manzo Allah ya ce mata, a'a, ba warakar da kike roƙa nake so ba, ba saukin da kike nema nake so ba, ni ina roƙon Allah ne haduwa wato da rayuwa mafi sassauci wanda ke mafi daukaka, mafi dadi, tare da mala'ika jibrilu, mika'ilu, israfilu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam, wannan yana sahihul bukhari, kitabul magazi, babu maradin nabi, hadisi na 486. Sannan wata riwayar Aisha ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, wanda yana nuna cewar lokacin da Adabi yake faɗa, muryarsa tana dushewa. Wa asgat ilayhi, sai da ta kasa kunne sannan ta ji abinda manzo Allah yake faɗa. Qabla an yamut wa huwa musdidun ilayya zahrahu, manzo Allah bayansa yana jingina da ni, yana zaune gaban ita Aisha, wato ya jingina da jikin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, yana cewa Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Kaga hadisin ya zo da riwayoyi da dama, amma duk dai lafazi guda ne, yana cikin muwaffana al-Imam Malik, kitabul janaiz, babu jami'il janaiz, hadisin 558. Aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce, ma min nabiyyin yamutu hatta yukhayyara, babu wani annabin da zai mutu face an bashi zabi ko ya zauna ko a karbi ransa. Tace fa sami'tuhu yaqul, sai naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rafiqal a'la, ya Allah na zabi rayuwa mafi sassauci kuma mafi daukaka. Lokacin da naji annabi ya faɗi wannan maganar, fa araftu annahu zahibun, sai na gane annabi fa zai tafi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai kuma riwayar al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda muka yi bayani akai, lokacin da take tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ga wanta Abdurrahman bin Abi Bakar ya shigo, wa biyadihi siwak, a hannunsa akwai aswaki. Tace wa ana musnidatun rasulullah, na jinginar da annabi sallallahu alaihi wasallam a jikina. Fara'aituhu yanzuru ilai, sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon Abdurrahman bin Abi Bakar. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, ni ko na san annabi sallallahu alaihi wasallam yana son aswaki. Fa qultu, sai nace akhuzuhu laka, shin in karbo maka ne? Fa ashara bi ra'sihi annam, sai ya girgiza kansa wato da cewar eh yana so. Fatanawaltuhu fashtadda alayhi, sai na karbo masa wannan aswaki. Lokacin da manzon Allah ya sa a bakinsa, sai zama ya mar tsanani, ba zai iya tauna shi ba. Wa qultu, sai nace masa ulayyinhu laka, wato in tauna shi ne yayi laushi. Fa ashara bi ra'sihi, nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am. Falayyantuhu, sai na tauna wannan dabino yayi aswaki yayi laushi. Fa amarahu wa baina yadayhi rakwa, ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa akwai wato wata kwatanniya da ruwa a ciki, aw ulba, akwai wani abin da ya zama an saka ruwa. Fihi ma, faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma, annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigar da hannuwansa cikin ruwa din. Fayamsahu bihima wajhahu, yana shafa fuskarsa, yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin, lallai mutuwa tana da imuwa. Manzo Allah yana faɗin haka. Thumma nasaba yadahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hannunsa. Wanda nan ne Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sharhin wannan hadisin a mujallal nabi shafin 377 yace wa fihi dalalatun ala ta'akkudi amri siwaki, wannan yana tabbatar da muhimmancin aswaki ga musulmi, yana tabbatar da muhimmancin aswaki ga musulmi ya kasance li kaunihi sallallahu alaihi wasallam lam yukhilla bihi ma'a ma huwa fihi min shagilil marad, duk da tsananin rashin lafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma fa yana sha'awar aswaki, wanda yana tabbatar ma muhimmancin aswaki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata wajen musulmi, ya kamata musulmi ya rike aswaki da muhimmanci, saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da shi a ƙarshen rayuwarsa, wanda yana tabbatar mana musulmi ya kamata ya zama mai tsafta. Akwai riwaya ta Aisha da take cewa fama ada an faraga rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sa hannu a cikin wannan wato ruwa, yana shafa fuskarsa, yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun, bai bari wato ya daga hannunsa, lam yukhilla bihi ma ma huwa fi, yace an faraga rasulullah rafa'a yadahu aw isba'ahu, nan ake cewa ko dai ya tsassako hannunsa, dan wanda ya rawaito hadisin yayi shakka akai abinda Aisha ta ce, imma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa haka, ko ko ya daga ya tsassa guda. Sun makala, sannan sai ya ce fir rafiqil a'la, shikenan sai Allah ya amshiransa. Lokacin da Allah ya amshiransa, sannan sai ya tsatta sunkuya ko kuma hannunsa, dan ɗayan biyu ne, ko dai hannunsa ko ya tsassa. Hadisin yana sahih al-Bukhari kitabul magazi babu marbun nabi wa wafatihi, hadisi na 4435 da kuma sahihu Muslim hadisi na 2444. Saboda haka yasa malamai suke cewa ba sharadi bane musulmi ka ji ya ce maka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a lokacin mutuwa, ba sharadi bane, saboda bayanin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mutun yana iya fadan sa, amma kai ma baka ji ba. Saboda Aisha yadda take cewa sai na kasa kunne nake jin abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi. Kuma daga cikin malamai da suke sharhin hadisin da yake al-Imam Malik ya ruwaito hadisai da suka yi magana akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kaman sharhul Imam Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani, al-Imam az-Zarqani sharhin sa da yayi wa Muwatta, ya kawo hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. yace ga riwayar al-Imam al-Bukhari wato hadisin Zakwan an Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita fir rafiqil a'la hatta qubida har dai Allah ya amshiransa wa malat yaduhu sannan hannun ya lankwashe sai da Allah ya amshiransa kafin ya tsanya ta lankwashe koko hannunsa Musnad al-Imam Ahmad hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'ar rafiqil a'la ya kara da ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato ayata 69 ta suratul nisa sai yayi sharhi akan wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta karshe yana cewa ba sharadi bane mutun ya faɗi kalmar shahada a bayyane ba abin mamaki bane ya zama ya faɗe shi a sirrance wanda kai baka ji shi ba ko da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar shahadan babu shakka cikin hadisi wanda mun karanta yana sahihul bukhari sahihu muslim wanda manzon Allah yake maimaita kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah inna lil maut sakaratu amma kalmar karshe wanda Aisha ta tabbatar shine ma'ar rafiqil a'la ko kuwa fir rafiqil a'la wanda kowane riwaya ta tabbatar da shi menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ar rafiqul a'la wato mafi sassauci mafi daukaka me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi sai ya ce ai fassaran aya ta 69 ta suratul nisa saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha lokacin take cewa Allah ka warkar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bal as'alullaha ar-rafiqal a'la al-as'ada ma'a jibril wa mika'ila wa israfila kaga ya duda cewa ar-rafiqul a'la wato rayuwa mafi sassauci mafi daukaka ita ce rayuwa da waɗannan manyan mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala rayuwa tare da annabawa wanda shine zahiri tawilin wannan aya ta suratul nisa ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin rayuwa da waɗannan a ce kare su an kai ka wurin da annabawa suke siddiqai shahidai salihai shine Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa abin da yasa ake cewa kaunuhum rafiqan rayuwa ce mai sassauci ba kamar rayuwa ta duniya bace ta'awunuhum ala ta'ati wartifaqu ba'dihim bi ba'd ya zama suna masu taimakon juna akan abin da ya shafi biyayya ga Allah sashi na sassauta masashi ba irin rayuwa ta duniya bane sab rayuwa ce da ta bambanta da wannan rayuwa ta duniya kaga rayuwa ta duniya babu tausayi ga dukkan mutane karancin wato taimakekeniya da sauransu amma rayuwa ta aljanna ba haka take ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan rayuwan da kalma ta arifu shi yasa al-Imam Zarqani yace abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'ar rafiqil a'la saboda wannan kalma ta suratul nisa wa hasuna ulaika rafiqa wato isharatu ila anna ahlal janna yadkhuluna ala qalbi rajulin wahidin su yan aljanna zuciyar mutum guda ne da su babu wani mutum a cikin yan aljanna wanda ke tunanin mugunta babu shi babu wanda ke tunanin mugunta ga wani babu mai tunanin wato zai kulla abin nan makirci ga wani la ya zama dukkan su rayuwa ce wacce take cikin sauki saboda haka yasa Allah subhanahu wataala yake tabbatar da cewa duk wanda makomarsa ta kasance tare da waɗannan to babu shakka makoma ta yi kyau Allah ka sa makomar mu kenan akwai al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Suhaili ya rasu hijira nan shekara 581 wato shekara 855 da suka wuce Allah ya masa rahama yace al-murad bir rafiqi haula al-mazkurin fil aya idan aka ce me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ma'ar rafiqil a'la sai a ce sai a bada amsa da cewa waɗanda aka kirga cikin wannan aya ta 69 ta suratul nisa rayuwa tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ibnu hajar al-asqalani yace huwa al-mu'tamad wa alaihi al-aksar akasarin malaman hadisi suna fassara wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan fassara da al-Imam Suhaili akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake sunan an-Nasa'i yana sahihu Ibn Hibban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayarsa manzo Allah yake cewa Allahumma rafiqal al-as'ada ma'a jibril wa mika'il wa israfil kamar yadda yake cikin hadisin Aisha wanda zahiri yana ishara ne da cewa al-makanul ladhi tahsulul murafaqa fihi ma'al mazkuri idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka kai ni wuri mafi sassauci na rayuwa wuri mafi daukaka kaga yana nuna ba wai mutane annabawa da suke gurin ake nufi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya kai shi gurin ne ba su din ba idan don haka fasara ta zama kashi saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rafiqal a'la al-as'ada ma'a jibril wa mika'il wa israfil kaga ya nuna cewa ar-rafiqul a'la wuri ne wani wuri ne ar-rafiqul a'la shine aljanna saboda haka yasa malamai kamar ibnu abdul barri sharhi muwatta yace huwa a'la aljanna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah shine ya kai shi saman aljanna koliyar aljanna dan koliyar aljanna ita ce ta samu wannan siffa kuma ya dace da ainihin yanda kalmomin suka zo cikin hadisai wadanda ke bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ƙarshe wakila ar-rafiqul a'la akwai wadanda ke cewa ar-rafiqul a'la din shi kansa shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda me saboda yana daga cikin sunayen Allah akwai hadisin da yazo as-sahihu muslim sunan abi daud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ar-rafiqal a'la yana nufin Allah ka kai ni gare ka kai ne mafi daukaka kaga wannan ba bai saba mu ainihin kalmar da tazo a hadisin ba sannan bai saba mu ainihin siffar Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda siffa ta sassauci tana daga cikin siffofin zati na Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ake cewa al-halimu akan ce ma Allah ar-rafiqu al-halimu mai hakuri a ce ar-rafiqu mai sassautawa ko ko ya zama siffa ce ta aikin Allah tabaraka wa ta'ala akan tawilin da ya dace da ainihin Allah madaukaki don haka yasa ibnul qayyim al-jawziya al-litafin nuniyya yace wa huwa ar-rafiqu yuhibbu ahla ar-rifqi bal yu'tihim bir-rifqi fawqa amali kaga ya tabbatar da cewa daga cikin sunayen Allah akwai ar-rafiqu saboda haka fassara uku din nan kowane mutum ya dauka ya dace idan kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ar-rafiqal a'la ya Allah ina roƙonka wuri mafi sassauci mafi daukaka wannan fassaran ta dace idan kace ya Allah ina roƙonka wato zama da manyan bayinka sune annabawa siddiqai shahidai salihai mala'iku kamar jibril mika'il israfil a wuri mafi daukaka nan ma ya dace haka nan kuma in kace ya Allah ina roƙonka ka kai ni wajenka kai ne mafi daukaka wannan ma bai saba mu ainihin fassaran wato fassaran da malaman sunna suka yi ma wannan kalma da tazo ta ƙarshe daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imamu suhaili sai ya ce al-hikmatu fi ikhtitami kalamil mustafa bi hadhihi al-kalima tadammunuha at-tauhid wa dhikru bil qalbi wannan kalma ta dauki tauhidi ta dauki zikiri li'anna ba'd an-nasi qad yamna'uhu min an-nutqi mani'un kada ka dauka dan mutun ya rasu musulmi baka ji yayi kalmar shahada ba kar ka dauka wannan bai kalmar shahadan bala tana yuwa ya fada amma kai baka ji ba sannan dan a kwantar da hankalin mafi yawan musulmai a ce to ai wanda ya mutu ai ba mu ji yayi kalmar shahada ba to sai zama shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ar-rafiqul a'la duk da cewa ya dauki zikiri ya dauki tauhidi ya dauki kalmar shahada din kamar kwantar da hankalin musulmi wanda aka ji ya rasu ne ba tare da kalmar shahadan ta fito zahiri daga bakinsa ba li'anna ba'd an-nasi qad yamna'uhu min an-nutqi mari'un don akan samu mutumin da zai zama harshensa ya daure bai iya faɗa din ba amma kuma shi ya faɗan kai ne baka iya ji ba ya faɗa a hankali kai baka iya ji ba fala yaburhu idza kana qalbuhu amiran bizikri al-imamu suhaili yace wannan ba zai cutar da shi ba idan zuciyarsa tana maimaita kalmar shahada din saboda haka ba sharadi bane sai mutun ya furta kalmar shahada kafin nan za a ce wani yayi kyakkyawan karshe tana yuwa zuciyarsa tana maimaita kalmar shahada kai baka ji ba don haka ba daidai bane ya zama muna la'akari da ainihin kalmar da ke fitowa bakunan jama'a ba daidai bane matukar musulmi ya zo rasuwa illa dai a rika maimaita wannan kalma saboda matashi ya gare shi saboda tunatar da shi amma kar ka dauka dan kai baka ji ba akan cewa shi bai fada ba in ka duba Fathul Bari mujallad na 8 shafi 138 Ibn Hajar yace don haka anan idan muka tattaro hadisai da suke magana akan kalmar da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe sai a ce kalmar da ta zo ta karshe ita ce hadisin Aisha nan ma hadisin da ta yi magana akan Ar-Rafiqul A'la dan akwai riwaya da take cewa Jalalu Rabbi Ar-Rafi wa kad ballagtu daga cikin riwayoyin da Aisha ta yi bayanin kalmar karshe ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda akwai hadisin Anas bin Malik yana mustadrakul Imam al-Hakim shi ma Anas ya bada labari yana cewa Jalalu Rabbi Ar-Rafi wa kad ballagtu na riga na isar da sakon Allah sai Allah ya amshi ransa wannan hadisin Anas bin Malik don saboda haka malamai suka tattaro wannan akan cewa hadisin Aisha shike tabbatar da ainihin kalma hakikatan da ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa don haka idan ana maganar wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bambanta da kalmar ƙarshe ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba Faidul Qadir na al-Imam al-Munawi sharhin Jami'u Saghir mujallad na 5 shafin 250 zuwa 51 yayi magana akan hadisai da sahabbai suka yi magana akan cewa ƙarshen maganar manzon Allah ita ce kaza yace la ba sharadi bane ya zama wannan abin shine ƙarshen saboda tana yiwuwa maganar da sahabi yaji shine ita ce magana ta ƙarshen jinsa amma ba maganar Annabi ta ƙarshe ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki lokaci yana jinya sannan a ƙarshe abinda Aisha ta faɗa shine tace falamma kharajat nafsuhu lokacin da ran Annabi ya fita lam ajid rihan qattu atyab minha ban taba jin kamshi a rayuwata da tafi wannan lokacin ba fitaran Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ban taba jin kamshi a rayuwata irin wannan kamshin da naji ba hadisin yana musnad al-Imam Ahmad wanda Ibn Kasir ya kawo a littafin tarihin sa inda yake magana kayfiyat ihtibarihi wa wafatihi alaihi salatu wassalam yanda Annabi ya rasu Ibn Kasir ya yi magana akai a littafin tarihin sa al-Bidayatu wan Nihaya a mujallad 8 shafi 71 ya kawo hadisin al-Imam Ahmad hadisin Aisha Ibn Kasir ya ce wa hadha isnadun sahihun isnadin hadisin ya inganta tabbas lokacin da ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita Aisha ta ji kamshin da bata taba jin irinsa ba a wata riwayar ma tana cewa matan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rasu falamma kharajat nafsuhu lokacin da ransa ya fita ma shamamtu ra'ihatan qattu atyab minha ban taba wato shekar wani kamshi da yafi wannan kamshin da naji a wannan lokacin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisin ummu salama ita ma ummu salama tace wa ba'tu yadi ala sadri rasulillahi lokacin da manzon Allah ransa ya kusa fita na dora hannuna akan kirjinsa yauma mata ranar da Allah ya amshi ransa na dora hannuna akan kirjinsa kamar yadda kakan dora hannu akan kirjin mara lafiya don ka ji zafin jikinsa tace to wannan hannun da na dora jikin manzon Allah famarrat bi juma'un an samu makonni a kulu wa atawabba'u nakan ci abinci in wanke hannu in yi wanka wa ma yazhabu rihul miski min yadi amma kamshin da ke hannuna bai rabu da ni ba an samu makonni saboda wannan taba jikin nashi da nayi a daidai wannan lokaci shi ma al-Imam al-Baihaqi a littafin Dalailun Nubuwa ya kawo hadisin Ummu Salama hadisin 3153 sannan sayyidina Abubakar lokacin da ya taho lokacin da ya iso ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan duk wanda ya dubi tarihin rasuwar manzon Allah zai ga kalmar da sayyidina Abubakar ya faɗa yana cewa bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyita yace ya rasulullah kai kamshi da ranka kuma kai kamshi bayan mutuwa wato kaga shi ma ya tabbatar da wannan kamshin sannan sayyiduna Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda wanda shi ya wanke gawan manzon Allah bayan lokacin da ya wanke gawan shi ma yana cewa tibta hayyan wa tibta mayyita ya rasulullah kai kamshi da ranka kuma kai kamshi bayan rasuwa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai wanda ya rubuta tambaya, yace ina matsayin biki wanda mata suke yi junan su a musulunci? Buki al'ada ce. Musulunci bai hana al'ada ba sai idan al'ada ya saba ma wata ka'idarsa. Saboda haka dan mata sun hadu saboda murnan haihuwa ko murnan auren wata ba haramu bane. Amma abinda ake dubawa haduwar tasu mai ta haifar. An hadu ana abinda Allah ya haramta. To idan wannan haduwa ta kunshi haramun, haduwan haramun ne. Amma ita kanta haduwar saboda murnan haihuwa ko aure ba haramu bane a musulunci. In ka duba fatawar Lajna mujallal na 19 shafin 136. Musulunci bai hana mutane su hadu saboda murna akan wani abu ba idan dai wannan murnan bai saba ma ka'ida ba. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man dhalabana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله